Yar konar bakin waken da ke goye da jaririya wacce shekarunta ba za su wuce 20 ba, ta kusa tarun daurin aure inda ta tada bomb din wanda ya sanadin kashe mutane 5 da ita da ta tada bomb din da jaririyar su 7 inda 15 suka samu raunuka aka kai su asibiti don duba lafiyar su. Bayan faruwar hakan, bomb na 2 ya sake fashewa a wajen tarun jana'izar waɗanda suka rasa rayukan su, sai dai a wajen mutum ɗaya ne ya rasa ransa, 18 suka samu raunuka a yayin da wacce take rike da bomb din ta zo da gudu da niyyar kusa wa cikin taron masu jana'izar inda bomb din ya tashi da ita. Wata uwa da tashin bomb din ya shafi yaronta ta bayyana irin yadda yaron nata yake ciki a asibiti.
Sunana Aisha. Sai yanayin da yake suna yaron na ko magana ma baya yi. Yanzu haka jiki gaba daya mu kuma sun mutu da yawa. Yanzu da muna fama muna cikin bakin ciki amma ubangijin Allah ya yi mana. Allah ya kawo musu sauki. Ni kan ina cikin bakin ciki don yaro daga kuma gaba baya yi. Ina cikin bakin ciki tun jiya.
Wasu mutane sun bayyana irin yadda wannan lamari ya jefa mutane cikin halin damuwa bayan faruwar lamarin.
Duka abubuwan ya faru da su gaskiya ba kuma na dadi ba gaskiya su da hakuri. Amma muna nan dai muna iya kokarin mu muna ga mu ga cewa an samu saukin abubuwan gaba daya. So duka da muna nan hospital muna bibikon da abubuwan ya faru da su gaba daya. So muna bibikon su da al'umman Goza kuma muna neman ɗauki a gurin manya-manyan mu na Goza da kuma shi Professor Babagatan Umaru Zalman gwamnanmu kenan. Muna neman ɗauki gaskiya muna neman ɗauki sosai har ga Allah akan yanayin abubuwan da yake faruwa. So muna neman taimakon su dama shi ne abin da muke neman.
A gaskiya mun dan saki jaki alhamdulillah ganin cewa kwana biyu irin wannan hayaniyan ba mu ji shi ba. To faruwan shi ya sa mun tsorata wanda kuma muna addu'a Allah ya kare mu kuma muna so jami'an tsaro da kuma duk wanda suke da hannu akan tada himma wajen ganin cewa wannan abin bai kara faruwa ba kuma muna roƙon Allah ya kare mu gaba daya.
Abin da ya bada ne gaskiya sai dai ubangiji Allah ya kiyaye mu Allah ya kuma ya kare na gaba dan gaskiya ya tayar hankalin mutane sosai.
Mun ji dadi ba mun yi jimami din tashin bomb a karamar hukumar Goza. Muna kira ga mahukunta hukumomi sake dantse wajen sake tabbatar da tsaro a jihar Borno domin in ba zaman lafiya babu abin da yake tafiya.
Yanzu haka dai rahotanni mabambanta na cin karo da juna, idda wasu rahotanni suke tabbatar da tashin bomabomai arguda hudu a garin na Goza. Sai dai azantawa na da kakaki rundunar yan sandan jihar Borno ASP Naso Nahun Kenen ya tabbatar min ta wayar talho yadda lamarin ya faru.
Abin da ya faru shine jiya bayan sun fara kenan cewa an tashi daga bikin aure ana dawowa kai mazara Bangchi Junction a garin Goza tashi. So a kantin junction din na wata mata da yaro a baya sai tana tare da na'urorin fashewa sai abin ta amsa ya kashe ita da 'yarta da kuma mutane 5 duka 7 kenan. So bayan haka aka samu mutane 15 wanda suka ji ciwo. So bayan haka ana duban jana'izar na wanda suka rasu sai nan kuma wani na'urorin fashewa kuma ta sake ta amsa don wata ne ta ɗauka tana guduwa ne za ta shiga tsakanin jama'a kamar kowa ce. Amma unfortunately abin ya kashe mutum guda ɗaya da kuma farko mutane 18 wanda suke ji ciwo.
Yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da bincike da ma duba wasu wurare da inganta tsaro don kare faruwar hakan a nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.